Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masaurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 4 ga watan Yuli na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto akan ziyarar da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya kai birnin tarayya Abuja inda ya gana da takwaran aikin sa shugaba Muhammadu Buhari. Har ila yau za ku ji rahoto akan ziyarar da shugaban na Faransa ya kai birnin Lagos. Bayan haka za ku ji rahoto akan yadda aka gudanar da bikin liyafar cin abinci a ofishin jakadancin Amurka dake jamhuriyar Niger albarkacin zagayowar ranar samun yancin Amurka. Muna kuma tafa da labaran wasanni daga kasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jiyar da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Amurka tana bikin zagayowar ranar samun yancin kai a yau Laraba. Amurkawa na bikin cika shekaru 242 da samun yancin kai daga Birtaniya ne ta hanyar gudanar da liyafar zuwa wani fili ko gandu a yi gashe-gashe a ci abinci tare da ake cewa picnic da Turanci da gudanar da fareci da kuma shirya wasan wuta. Shugaban Amurka Donald Trump da uwar ɗakinsa sun shirya wa iyalan sojoji liyafa a fadarsa ta White House. Bukukuwar ranar 4 ga watan Yuli zai hada ne da abin da aka saba yi bisa al'ada, karanta ayyana samun yancin kai a matakalar cibiyar adana kayan tarihi ta ƙasa a nan Washington DC. A cikin ginin kuma za a baje muhimman takardu tare da kundin tsarin mulkin ƙasar da kuma dokokin yanci domin jama'a su duba. Jim kaɗan bayan jawabin ayyana samun yancin, dubban mutane za su yi fareti a gaban ginin akan titin Constitution. Su kuma yi faretin da zai miƙe zuwa yammacin ginin ya kuma sake tsakanin fadar White House da dandalin tunawa da shugaban Amurka na farko George Washington. An tuhumi tsohon faraministan ƙasar Malaysia Najib Razak da laifin abin fallasan nan da ya shafi asusun raya ƙasa na biliyoyin dala da ake kira 1MDB. An tuhumi Najib a yau Laraba a wata ƙaramar kotu da laifuka uku da suka shafi zamba cikin aminci da kuma laifin cin hanci da rashawa kwana ɗaya bayan da jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa suka kama shi a gidansa. Ana zargin tsohon faraministan ɗin shekaru 64 da ɓadda sahun dala miliyan 10,400 daga asusun SRC International, wani reshen gidauniyar 1MDB. Najib ya musanta zargin gaban kotu a yau. An kuma sake shi bayan ba da belinsa kan kuɗi dala 250,000 tare kuma da buƙatar ya miƙa takardar fasfo ɗinsa. Ana kyautar da zaton fara sauraron ƙara a watan Fabrairu mai zuwa. Za a iya yanke mishi hukuncin ɗaurin shekaru 20 kan kowane laifi da ya yi. Da yake hira da manema labarai a bakin kotun, bayan sakinsa, Najib ya ce yana jiran lokacin da za a fara sauraron ƙarar, da ya ce za ta ba shi damar wanke kansa. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu aikin ceto a Thailand suna aiki cikin gaggawa su ceto kungiyar 'yan wasan ƙwallon matasan nan da suka makale cikin wani kogon da ambaliyar ruwa ta afkawa sama da mako guda, kafin ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da za a samu a cikin 'yan kwanaki masu zuwa kamar yadda hasashe ya nuna. An gano matasan 12, 'yan shekaru 11 zuwa 16. Da mai horar da su ɗan shekaru 25 ranar Litinin, haɗawuri guda akan wani dutse a can cikin kogunan Thamlong, inda ma'aikatan jinya da rundunar soja suke kulawa da su. Iyalansu suna kallon yadda ake ƙoƙarin taimakawa wajen ceto 'yan uwansu ta akwatunan talabijin. An ce yaran da mai horar da su suna cikin kasala, sojojin kundin bala na mayakan ruwan Telan guda 7 da suka hada da ma'aikatan lafiya ne suke kula da yaran kuma suna tare da su a cikin wannan kogo. Daga ƙarshe ɗan shugaban kungiyar ISIS Abubakar Al-Baghdadi ya mutu a wani harin kunar bakin wake da ya kai a birnin Homs da yammacin Syria bisa ga cewar kafar labaran IS Al-Nashr. Kafar sadarwa ta buga hoton matashin da aka bayyana a matsayin Hudayfa Al-Badri dan Al-Baghdadi ya rasa ransa ne yayin wani hari da ya kai kan dakarun kasar Rashid na gwamnatin Syria da kungiyar ISIS ke kira Nusrayya da aka girki a Homs. Muryar Amurka ba ta tabbatar da mutuwar tasa ba. Al-Baghdadi wanda dan asalin kasar Iran ne wanda ainihin sunansa shine Ibrahim Awad Al-Badri ya ayyana kafa daular musulunci ne a birnin Mosul a watan Yulin shekara ta 2014 ya kuma maida kansa khalifa. Shugaban kungiyar ta IS ya kasance mutum da aka fi nema ruwa a jallo a duniya wanda kuma aka yi alƙawarin ba da tukuicin dala miliyan 20 ga duk wanda ya bada bayanan da za su kai ga kama shi.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya ne shugaban Faransa ya fara ziyarar aiki a Najeriya inda ya gana da shugaba Muhammadu Buhari. Gwamnatocin kasashen biyu sun rattaba hannu akan wani tallafi na musamman domin wasu ayyuka a wasu jihohin kasar. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
Wannan yarjejeniya da yana kunshe ne a jerin abubuwan da aka yi tsakanin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da kuma takwaransa na ƙasar Faransa Emmanuel Macron wanda ke ziyara ta kwanaki biyu a Najeriya. Dangane da wannan bashi ko tallafi na musamman da ƙasar Faransa ta baiwa birnin Lagos da Kano, na tuntuɓi wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki Malam Shu'aibu Idris domin in ji muhimmanci ko kuma tasirin wannan tallafin da kuma irin moriyar da al'umma za su ci da biyan bashin da za a yi kusan da ake cewa ruwan tamkarma ba za a ji shi a jiki ba.
Na farko bashi ne mai rangwame wanda ruwan da ake ɗorawa bai wuce kashi biyu zuwa uku bisa ɗari, kuma za a iya ba da shi na wajen shekaru 20 zuwa 25 sannan a biya. Kusan za ka ce ana biya a hankali wanda ma yake biyan ba zai ji zafin cewa yana biyan bashi ba. Daga ƙarshe a ƙasar Najeriya baki ɗaya, ma'ana daga gwamnatin ƙananan hukumomi zuwa jihohi da suka raina, muna buƙatan kuɗi sama da dala biliyan 300 don wato inganta hanyoyin rayuwar ɗan adam na Najeriya. Hanyoyi ne ruwan famfo ne, wutan lantarki ne, hanyar ruwa ne na jiragen sama ko na jirgin ƙasa da makarantu da asibitoci, duka ana buƙata. Wannan yarjejeniya da aka sa hannu a jihar Lagos za a yi amfani da ita ne wajen sufurin motoci da gwamnatin Lagos take ta ƙoƙarin ingantawa ta gyara a kawo motoci masu raɓa wato air condition da kuma tashoshin motocin ya zama irin na zamani da sauransu. Jihar Kano ta ci bashin euro miliyan 75 ne wajen inganta wato samun ruwan famfo don talakawa su samu ruwan da za a yi amfani da shi a sahara ne da sauran irin abubuwan da muka saba da yi da ruwa kuma da sha.
Shu'aibu Idris kenan ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da na yi da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma za mu leƙa birnin Lagos, inda shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kai ziyara bayan ganawa da shugaba Muhammadu Buhari a Abuja. A lokacin ziyarar, shugaban na Faransa ya sanar da ba Najeriya taimakon kuɗi dala miliyan 475 domin samar da ruwan sha da inganta gandun daji da kuma sufuri a jihohin Kano da Ogun da Lagos. A jiya, sai da shugaban na Faransa ya kai ziyara gidan rawa da waka na marigayi Fela a Nicola Kuti da ke birnin Lagos. Ga wakilin sashen Hausa, Babangida Jibril da ƙarin bayani.
A yau ne shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron yake kammala ziyarar da ya kawo Najeriya domin haɓaka hulɗar tattalin arziki da al'adu tsakanin kasashen biyu. A lokacin da ya kawo ziyara Lagos, shugaban Macron ya ziyarci gidan rawa na sanannen mawaƙin nan mai kare haƙƙin talakawa Marigayi Fela Aliku Lakuti, inda ya yi jawabi ga ɗaruwan 'yan Najeriya da ke gidan rawa, shi kuwa har da gwamnan jihar Lagos Akinwumi Ambode. Macron ya ce akwai buƙatar samun shugabannin Afirka su tashi tsaye wajen raya kasa sashen su, domin kuwa nahiyar ba za ta ci gaba ba sai da hannun 'yan Afirka. To ko me shugaban na Faransa zai ce game da ziyarar sa gidan Felan? Yace wannan wuri yana da muhimmanci kwarai gare ni, ina son zuwan sa, kuma abin alfahari ne ga kowa, musamman ma 'yan nahiyar Afirka. Gashi na gana da gwamnan jihar Lagos da kuma 'ya'yan Fela irin su Femi. Kamata yi wannan abu ya zama abin alfahari gare su da kuma sauran Afirka.
It was great to be here with them. It's a governor and to see Femi Gudi and all these places. I mean, we spent a very great month.
Shukwa Femi da ke zama dan Fela cewaye,
fighting against injustice for 18 years in this building, keeping the legacy of my father alive.
Wannan abin alfahari ne ga mahaifinmu da ya shafe shekara da shekaru yana yakin neman 'yancin bil'adama da wannan gida. Kuma yau gashi wannan guri ya zama abin tarihi da ake zuwa domin ganin sa. To koya su ma sauran 'yan Najeriya da jamhuriyar Niger ke ganin wannan ziyara, ga dai abinda wasun suke cewa.
Sunana Umar. Alhamdulillah, wannan abun kuma yayi muna dadi. Mu 'yan Niger abun yayi muna dadi sosai, don saboda me kullu zumunta yana da kyau, don saboda yana ba abun da yafi asara zumuntan kasa da kasa. A zauna kuma lafiya da juna, a samu ake karuwa da juna, ake jin labarin juna da sauransu. Sannan kuma shi ma yayi kokari saboda ya tuna baya, ya taba zuwa Najeriya, mutanen Najeriya suka tarbe shi hannu biyu, suka ji dadi. Sannan kuma shi ma yanzu ya dawo kuma ya kawo ziyara kuma yana cikin babban alheri tsarin kasa da kasa.
Sunana Garba Abdullahi, wazirin Hausawan jihar Lagos wanda ke Sabo Yaba. Wannan ziyara da ya kawo muna murna da ita da fatan alheri, domin wannan shine ya gwada cewa da gaske yake akwai wannan kullar zumunta kuma da yarjejeniyar da aka yi ta taimaka ma Najeriya da wasu abubuwa. To kaga ya gwada cewar da gaske yake yana bisa kan hanyar da za ya taimaka din. Don haka Ubangiji sai ne fata Allah ya sa in ya taimaka, Allah ya bada ikon yin abin da ya kamata a yi da su.
Kafin shugaban na Faransa ya bar Najeriya, sai da ya rataba hannu da takwaransa na Najeriya shugaban Muhammadu Buhari na bada tallafin kuɗin raya ƙasa ga Najeriya na dalar Amurka miliyan 475 domin ayyukan raya ƙasa a jihohin Kano da Lagos da Ogun. Babangida Furen, Murai Amurka daga Lagos.
Yayin da Amurkawa ke bikin tunawa da ranar samun 'yancin kan ƙasar Amurka daga Turawan mulkin mallaka, ofishin jakadancin Amurka a Niger ya shirya liyafar cin abinci domin karrama wannan rana ta 4 ga watan Yuli. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Munibarma, ya aiko mana da wannan rahoton.
Shigowar sojan ruwan Amurka kenan a wurin wannan biki domin gabatar wa jakada Eric P. Witeka tutar Amurka, kamar yadda abin yake al'adance. Kafin a ci gaba da rera taken wannan ƙasa wacce yake cika shekaru 242 da samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka, da yake jawabi a yayin wannan biki da ke samun halartar mambobin gwamnatin Niger, Ambassador Eric Witeka ya yabawa abin da ya kira kyakkyawar hulɗar da ke tsakanin Niger da Amurka, ƙasashen da ke kallon alƙibla guda wajen ayyukan bunƙasa demokradiyya, ayyukan samar da tsaro da haɓaka tattalin arziki. Kamar yadda a watan Januwarin 2018 gwamnatocin biyu suka ƙaddamar da wasu manyan ayyukan inganta rayuwar jama'ar Niger, musamman a yankunan karkara, ta hanyar wani shirin da ake kira Millennium Challenge Compact, wanda aka ware wa miliyan 437 na dalar Amurka. Ba idan wasu miliyan 18 da wannan ƙasa ta tallafa wa Niger ɗin domin yaƙi da masasarar cizon sauro. Jamhuriyar Niger na daga cikin ƙasashen da ke kan gaban waɗanda Amurka ke taimakawa matasansu. Kamar yadda wasu bayanai ke cewa matasan wannan ƙasa sama da 500 ne suka mori wani tsarin samar da madogara, baya ga dimbin waɗanda suka samu horo a albarkacin shirin nan na Yali da ke karfafawa matasan Afirka gwiwa. Yaƙi da ta'addanci domin samar da tsaro a Niger da sauran ƙasashe makwabta shine abin da a yau ke cin yawa Amurka da ƙawarta Niger tuwo a ƙwarya.
Le défi de la lutte contre le terrorisme qui ne respecte ni la frontière ni la vie humaine.
A cewar ambassador Eric P. Whitaker, gwamnatocin kasashen biyu na da cikakken haɗin kan da zai ba su damar cimma wannan guri. A nan yace yana jajantawa dukkan jama'ar da suka rasa ƴan uwansu a dalilin yaƙi da ta'addanci. Yana mai cewa Amurka za ta ci gaba da taimakawa wannan ƙasa a dukkan fannonin da ta saba yi domin kyautata rayuwar jama'a. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Yau da mu fara labarin wasannin ne da gasar cin kofin duniya da ke gudana yanzu haka a kasar Russia, inda kasar Ingila a jiya ta yi nasara akan Colombia da ci 4-3 bayan bugun penalty bayan an gama kusan sa'o'i 120 da buga wasan, amma aka yi kunnin doki 1-1. Sai kuma kasar Sweden da ta samu nasara akan kasar Switzerland da ci 1-0. Yanzu kenan England da Sweden su kuma sun shiga gajeren kasashe waɗanda sun ka samu tsallakawa zuwa wasan kusa na ƙarshe. Kasar Japan na bayan kasa izawa ga gasar ta cin kofin duniya bayan faduwar ta da tayi a hannun kasar Belgium, an dai jinjina mata saboda irin da tako da ta nuna da kuma da'anta, domin sai da ta tsaftace ɗakin shirinta tsaf-tsaf da kuma barin takardar godiya ga ainihin kasar Russia da ta shirya wannan gasa. Sannan kuma an yi mata shida da makawa wurin tsaftace filayen wasa a duk lokacin da kasar ta Japan ta gama wasa. Sai kuma lamarin dan wasan kasar Brazil Neymar, wadda ko tantama ba dan kwallo ne kwararre, to amma yawan kisa irin nasa da an taba shi yarin katsalle yana faduwa yana taji yasa ya zama abin gatsi akan social media. Dan wasan Spaniya Andre Iniesta ya rubuta wasiƙa mai susa zuciya inda yake bayyana kawo kasashen yiwa kasar sa Spaniya wasa bayan gasan cin kofin duniya da yanzu haka ake yi a kasar Russia. John Michael Obi dan Nigeria wanda Argentina ta fidda su a gasar cin kofin duniya ya bayyana cewar sa'o'i hudu gabanin karawar Nigeria din da Argentina ya samu labarin cewar an sace mahaifinsa kuma in har ya sheda wa hukuma za a harbe shi har lahira yace yayi shiru don kada ya birkitar da hankalin hukumomin wasar da kuma abokan wasarsa sai dai ɗan sandan Nigeria sun yi ta maza bayan dai wani lokaci sun ciyo mahaifin nasa ko da yake ya dan samu dan kwarzani yanzu haka yana kwance a asibiti anan gida Ghana kuma gwamnati Najeriya umurnin hukumar kwallon kafar duniya wadda zai magance irin rudani dake akwai a cikin hukumar kwallon kafar ta kasar Ghana tun bayan da Anas Armiyau Anas ya fallasa irin tabargaza da ake shukawa na cin hanci da karbar rashawa a cikin hukumar shugaban International Alliance SP Eric Dalali ya ce sun yi hannun riga da babban kociyar kungiyar Kenneth ya soka shi saboda irin matsala da sha'anin kwallon kafar kasar ke ciki yanzu haka sannan kungiyar Accra House of Oak ta musunta rade-rade da ake yayatawa cewar ta nuna sha'awar tsohon koci dan kasar Japan Kenichi Yasufushi tace ko kadan babu ko kamshin gaskiya a cikin wannan labari da haka muka iso karshen labarin wasannin Redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kadan za a je a fada marugaji a ita kake to a banza ko kuma a ce ka sai ka ce kuma ya tashi tsakanin mu da wasu mutane.
To an samu zalunci ko gazawa sai mu zo musu ido
ba zai yi ba.
Idan muka fitar zanga-zanga ba mai jin daɗi fa don haƙin mu ne
masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a ogon Najeriya Niger kamar da Chadi domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi shirin da ke bin sawun batutuwa da suka hada da rashin gaskiya satar dukiyar gwamnati ko danna haƙin mutane ga masu raron shirye-shiryen muryar Amurka dake a jamhuriyar Niger za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka A yau ne Amurka ke bikin zagayowar ranar samun yancin kai. Rana ce da ake tunawa da randa a shekara ta 1776 wakilan kasashe 13 dake karkashin mulkin Ingila suka sa hannu a kundin samun yancin kai daga karkashin mulkin Birtaniya. Akwai dalilai da dama masu sarkakkiya da suka yi sanadiyar wannan rabuwar kamar yadda Thomas Jefferson wanda ya jagoranci gwagwarmayar ya bayyana a matsayin dadewa ana cin zarafi da danniya amma duk abubuwan da aka cimma ba su taka kara sun karya ba yawancin sun hada da lamuran da ƴan mulkin mallaka suka dauka a matsayin cin zarafi da gwamnatin Birtaniya ta yi a shekaru aru-aru da suka wuce A misali, ƴan mulkin mallakan sun yi watsi da wasu dokokin gwamnatin Birtaniya da suka haramta duk wani yunkuri ko yarjejeniya kudu da yankin tsaunin Alagni da kuma tilasta biyan haraji da zummar farfado da baitul malin Birtaniya da ya daidaice sakamakon shekaru masu yawa da aka kwashe ana yaƙi. Kuma mafi yawanci suna bakin ciki domin ba su da ta cewa a ɗaruruwan dokokin da gwamnati ta Gindiya daga London. Bugu da ƙari yayin da ake cikin yaƙin juyin ya hali sun rike wannan kalaman na cewa haraji ba tare da wakilci ba mulkin danniya ne wannan ya bayyana kuncin mulkin mallaka da ake rubuta furucin yancin kai Thomas Jefferson ya shawarta cewa ta hanyar amincewar mutane. Kasancewa Amurka ƙasa ce mai cikakken ƴanci da za ta yi kafada da kafada da ƙasashen Turai da suke mulkin kawunan su da kulla abota da ƙasashen duniya da kuma shiga harkokin kasuwanci hannu sake. Haka kuma Jefferson ya ƙara da ayyana cewa dukkan ƴan Adam daidai suke dan haka kasancewar waɗannan damammaki da suka hada da rayuwa da ƴancin zama cikin kwanciyar hankali. Thomas Jefferson ya bayyana cewa alhakin gwamnati ne ta tabbatar da samar da waɗannan damammakin dan haka yana da mahimmanci gwamnati ta karkata akalarta wajen gudanar da harkokin mulki. Wannan martani ne akan fushin masu mulkin mallaka akan kalaman haraji ba wakilci kuma kalubale ne kai tsaye ga gwamnatin Burtaniya. A yau muna bikin rattaba hannu akan furucin samun ƴancin kai da kuma ka'idoji da ya kunsa. Wannan rana ce da ke nuna farkon yakin juyin juya hali, rikicin shekaru 7 da ya kare, da ƴanta ƙasar Amurka da sabon zamani da ƴanci. A cikin kalmomin Thomas Jefferson, ƴancin daidaito na ɗan Adam da farin cikin kowane bil'adama sun kasance gagarumin manufar gwamnati. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Amurka tana bikin zagayowar ranar samun ƴancin kai a yau Laraba. Amurkawa na bikin cika shekaru 242 da samun ƴancin kai daga Burtaniya ne ta hanyar gudanar da liyafar zuwa wani fili ko gandu a yi gashe-gashe a ci abinci tare da ake cewa picnic da Turanci da gudanar da fareti da kuma shirya wasan wuta. Shugaban Amurka Donald Trump da uwar ɗakinsa sun shirya wa iyalan sojoji liyafa a fadarsa ta White House. An tuhumi tsohon faraministan ƙasar Malaysia Najib Razak da laifin abin fallasan nan da ya shafi asusun raya ƙasa na biliyoyin dala da ake kira 1MDB. An tuhumi Najib a yau Laraba a wata ƙaramar kotu da laifuka uku da suka shafi zamba cikin aminci da kuma laifin cin hanci da rashawa kwana ɗaya bayan da jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa suka kama shi a gidansa. Ana zargin tsohon faraministan ɗin shekaru 64 da ɓadda sahun dala miliyan 10,400 daga asusun SRC International wani reshen gidauniyar 1MDB. Masu aikin ceto a Thailand suna aiki cikin gaggawa su ceto ƙungiyar ƴan wasan ƙwallon matasan nan da suka makale cikin wani kogon da ambaliyar ruwa ta afkawa sama da mako guda. Kafin ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da za a samu a cikin ƴan kwanaki masu zuwa kamar yadda hasashe ya nuna. An gano matasan 12 ƴan shekaru 11 zuwa 16 da mai horar da su ɗan shekaru 25 ranar Litini. Haɗawuri guda akan wani dutse a can cikin kogunan Thamlong inda ma'aikatan jinya da rundunar soja suke kulawa da su. Iyalansu suna kallon yadda ake ƙoƙarin taimakawa wajen ceto ƴan uwansu ta akwatunan talabijin. An ce yaran da mai horar da su suna cikin kasala. Sojojin kundin bala na mayakan ruwan Thailand guda 7 da suka hada da ma'aikatan lafiya ne suke kula da yaran kuma suna tare da su a cikin wannan kogo. Daga ƙarshe ɗan shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi ya mutu a wani harin kuna bakin wake da ya kai a birnin Homs da yammacin Syria bisa ga cewar kafar labaran IS al-Nashir.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.